الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 29 ga watan Juma'adul Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 2 ga watan 1 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa mutum ne ya samu rashin zuttuwa da iyalinsa sai ya ce da matar je ki gidanku na haramta ki menene matsayin wannan kalima da yi to shi fada ga mace cewa je ki gidanku kinaya ce in har mutun yana nihin saki to saki na tabbata a sababin wannan kalima in kuma baya nihin saki to je ki gidanku baya zama saki kai tsaye wanda akwai hadisi wanda yana cikin sahihain hadisin Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda wanda lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya saka musu takunkumi su uku da shi Ka'ab ibn Malik da Murara ibn Rabi da Hilal ibn Umayya a sababin rashin halartar fagen daga yakin Tabuka kuma ba tare da wani hamzari ba ba su da wani uzurin da ya hana su fita lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Tabuka ya zauna a masallaci jama'a sun zo suna yi masa sanni da zuwa masu uzuri suna kawo hanzari wanda galibin masu kawo hanzarin ko munafikai ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kissanta mana a cikin suratul Tauba sai mutum ya rako ya lallako sai ya ce ya rasulullahi wallahi kaza ya hana mu mufita kaza ya hana ni mufita manzon Allah sai ya ce je ka an karba hamzarinka to waɗannan mutane uku da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne yayi ma Allah gaskiya yayi ma manzansa gaskiya Hilal ibn Umayya ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ya rasulullahi ba ni da wani uzuri da ya hana ni fita kawai dai fita ne ban yi ba manzon Allah yace to je ka mu ga yadda Allah zai kasantar da lamarinka haka shi ma Muraratu ibn Rabi yazo yayi gaskiya yace ya rasulullahi ba ni da wani uzuri da zai hana ni fita kawai dai ban fita ba manzon Allah yace kai ma je ka mu ga yadda Allah zai yi da lamarinka shi ma Ka'ab ibn Malik da ya zo ya ce ya rasulullahi wallahi ba ni da wani hamzari ya ce kai ni a rayuwata ma wani lokaci bai taba wuce ni ba wanda nake cikin nishadi nake cikin wadata na malike yake cewa ban taba hada raƙumi biyu na wasai a irin wannan lokaci yace ya rasulullahi ni ma ba ni da wani hamzari kawai dai buta ne bane ba dan Allah yace to ku je mu ga yadda Allah zai yi da lamarin ku shine Allah ya saka musu takunkumi aka kaurace musu hatta da sallama ba a yi musu in sun yi ma ba a karba tafiya tayi tafiya manzon Allah ya turo musu sako yace maza su kaurace ma iyalinsu shine Ka'ab ibn Malik yace a tambaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nihin mu rabu da su ne manzon Allah yace a yace ni dai an ce ku kaurace ma iyalinku to a lokacin nan Ka'ab ibn Malik ya faɗa ga matarsa yace in haqibi ahliki je ki gidanku kaga me yake nihi je ki gidanku je ki gidanku ki ci gaba da zama mu ga yadda Allah zai kasantar da lamarin to wannan hadisi yana tabbatar mana mutum idan yace ma matarsa je ki gidanku in baya nihin saki bane ba je ki gidanku ki ga in har zaman gidan ci ne in kin shiga hankalinki kin gane cewa gidan miji ya bambanta da gida naku to in kin gyara halayenki kenan na dawo daki in kwa mutum yana nihin saki da cewa je ki gidanku to kuma wannan saki ne kamar yadda wata mata ana kiranta Ibnatul Jawn wadda aka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura an kawo ta tana amarya an sa ta cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kadai ta daga shi sai ita da ya dan kusance ta sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsari da kariya da ubangiji na game da kai manzon Allah sai yake cewa tabbas ku kin nemi tsari da ubangijin da ya cancanta a baki tsaro da kariya manzon Allah sai yace ilhaqi bi ahliki je ki gidanku me yake nihi je ki gidanku manzon Allah yana nihin ya sake ta to dan haka anan da yace je ki gidanku na haramta ki to wannan sai a tambaye shi me kake nihi je ki gidanku in yana nihin saki saki ya tabbata in baya nihin saki kuma ba saki bane kuma kalima ta cewa na haramta ki wannan zancen banza ne domin halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku mu'mine kar ku haramta ma kawunanku dadadan abinda ubangijinku subhanahu wata'ala ya halitta muku mace tana daga cikin tayyibat kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya haramta ku yangar shi Mariya ubangiji ta'ala ya masa rarauka ya turo sako ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya kai wannan annabi dan me kake haramta ma kanka abinda ubangijinka ya halitta maka tabtagi marzata azwaji kana neman yardar matanka a sababin wannan haramta ku yangarka kuma sannan ubangiji ta'ala ya faɗa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib ubangiji ta'ala ya ce kar ku faɗa ga abinda halshenku yake wassafa muku na ƙarya ku ce abu kaza halaka ne abu kaza haramun ne dan ku yanki ƙarya ku danganta ga ubangijinku halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah dan haka wasu malamai suka ce idan mutum yace ya haramta matarsa zancen banza ne babu komai akan shi kuma bata haramta ba gare shi kamar yadda baka isa baka haramta ma kanka ruwa ko ka haramta ma kanka tuwo ko ka haramta ma kanka sanya tufafi to haka ita ma mata Allah ne ya halitta maka ita baka isa baka haramta ma kanka ko ka ce ka haramta ta zancen banza ne to sai dai akwai hadisi na cikin sahihu muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda yake cewa duk wanda ya haramta matar shi to iya abin da yake kan shi kafara ta rantsuwa sai yace Allah ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tabbas kuna da kyakkyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Menene manzon Allah ya haramta ku yangarsa, kuma Ubangiji ta'ala ya masa rarauka dan me kake haramta abinda Ubangijin ka ya halitta maka? A ƙarshe yace kad faradallahu lakum tahillata aymanikum, Ubangijinku ya shar'anta muku yadda za ku warware rantsuwa, shine kafara. Don haka yace duk wanda ya haramta matar shi bata haramta ba, iya abin da yake kanshi kafara ta rantsuwa. Kafara ta rantsuwa shine wato ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko ƴan tabawa, in ɗaya daga cikin ukun bai samu ba mutum sai yayi azumi uku. Ka hada miskini goma ka zuba ma kowanne daga cikin su abincin da zai ci ya koshi, ciyarwa ta lokaci guda. In a wajen mai tuwo ne kenan ka sa kowa a zuba masa falakin da za ta kosar da shi. Misali in tuwon dala 50-50 ya kosar da su, in ka biya aka zuba ma kenan almajirai goma miskini goma, to wannan ka sauke ka yi kafara. Ciyar da miskini goma ko tufatar da su ko kuma ƴanta bawa kenan, sai ka tsaya ka yi nazari ka yi tunani a cikin wannan ukun wanne ne ya fiye maka sauki. Zaɓi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. In ɗaya daga cikin ukun bai samu ba, ƴanta bawa ko ciyar da miskini goma ko kuma tufatar da su, to anan sai ka sauko mataki na biyu, shine yin azumi uku. Amma a farko ba za ka wawuri yin azumi sai in ɗaya daga cikin ukun bai samu ba, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wa hafazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. To dan haka zabi ne Allah ya bamu a cikin waɗannan abubuwa uku game da kaffara ta rantsuwa, ciyar da miskini goma ko kuma tufatar da su, in maza ne kai musu riga da wando, in mace ce ce kai mata riga da zani da hijabi, mace wannan goma kenan, miskini goma ko kuma wato shine ka ƴanta bawa. In ɗaya daga cikin ukun bai samu ba, sai mutum yayi azumi uku. To amma dai anan mafi saukin dai ciyar da miskini goma. Amma duk da cewa wanin ciyar da miskini goma ma zai zamanto abu ne shakaki a kansa, dan kar ku yi mamaki sai ka samu mutumin da a sati wuni rana ta huto ta fada bai samu dala 20, wani sai ka same shi sati bai haɗu bai samu dala 20 ba, musamman mutumin da yake rayuwa a ƙauye. To kaga wannan dole zai sauko yayi azumi. To dan haka wannan kenan shine kawai iya abin da yake kan mutumin da yace ya haramta matar shi bata haramta ba, iya abin da yake kan shi kafara ta rantsuwa. Tare da cewa su malikiya sun tafi akan cewa duk wanda yace ya haramta matarsa, wannan kalima a matsayin saki uku take, sai dai babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna kalimar na haramta ki cewa saki ne, kawai iya abin da yake kan mutum kafara ta rantsuwa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na halaccin la'antar ma'abuta saban Allah amma ba tare da ayyana su ba, waɗanda suke mutanen da sun yi dumu-dumu da aikin saƙo. To ba laifi a dunkule a jimilce ka la'anci masu saɓan Allah amma ka ayyana cewa Allah ya la'anci suwa ne, to wannan haramun ne, wanda kar mu manta bayani ya gabata. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa kama sunayen wasu yana musu mummunar addu'a yana la'antar su, Ubangiji ta'ala ya turo saƙo daga saman bakwai kai tsaye aka taka masa birki. sakon na cikin suratu Ali Imran, laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Wanda waɗannan jama'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa la'antar su, kowanne daga cikin su sai da Allah ya azurta shi da musulunci kuma ya kyautata musuluncin sa. To dan haka zukatan bayi a hannun Allah suke. A cikin abin da yafi kyautawar ido gaggawa, Ubangiji ta'ala yakan canza halin mutum daga wani hali zuwa wani hali. Mutum yana kafiri cikin abin da yafi kyautawar ido gaggawa, sai Allah ya rikida shi ya koma musulmi. Wanda ga waɗanda dai suka hura wutar kiyayya da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon da'awa ta musulunci, irin su Umar Allah ya kara masa yadda, irin su Amr ibn al-As, irin su Ikrima ibn Abi Jahal, irin su Khalid ibn al-Walid da sauransu. Wanda dai a ƙarshe kowanne daga cikin su sai da yi musulunci ya kyautata musuluncin sa. Balma Umar Allah ya kara masa yadda shine na biyu daga cikin khalifofi hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka haramun ne mutum ya ayyana mutum ya la'anci shi ko mun tsananin kafircin sa. Iya abinda zaka iya yi masa ma in ma na addu'a ne kai masa addu'ar Allah ya shiryar da shi. To amma a dunkule waɗanda suke masu saban Allah ba laifi kana iya la'antar su, kamar yadda malam yayi babi anan. Shine yazo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda bayani ya gabata akan ayar alala anatullahi ala zalimin. Ubangiji ta'ala yace ku saurara, wato la'antar Allah ta tabbata akan azzalimai. Bayani ya gabata in aka ce al'ana shine at-tardu wal ib'ad, at-tardu wal ib'ad wato kore abu da nisan tashi. Idan ka ce Allah ya la'anci kaza, to kana addu'a ne cewa Allah ya kore shi ya nisan tashi ga barin jin kansa. To wanda wannan aya kamar yadda bayani ya gabata, hadisi ne sahihi, yana cikin sahihai, wanda a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kusantar da bawa mumini daga shi sai shi. Allah ya sanya sutura daga shi sai shi. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa, ya kai bawa na, ka san da cewa kai ka aikata aiki kaza, kai kai kaza, kai kai kaza, kai kai kaza. Allah zai bujuro ma da bawan sa mumini. Bawa mumini ya tabbatar ma Ubangijin sai ya ce, ƙwarayya Ubangijina, na tabbatar da cewa abu kaza ni nayi, abu kaza ma ni nayi, abu kaza ma ni nayi. A lokacin nan shi bawa yana ganin ya hallaka. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa, kwantar hankalinka, kamar yadda na rufa maka asiri a rayuwarka ta duniya, wani bai gaba wannan laifi ka kunyata ka kaskanta. Ubangiji ta'ala ya ce, a yau na gafarta maka. A lokacin nan manzon Allah ya ce sai a bashi takardar shi a hannun dama. Allah ya sanya mu daga ciki. Sai ya ce, amma wa ammal kufaru wal munafiqun, sani dai su kafirai da munafikai. Fayaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin, za su fada masu ba da shaida na mala'iku, za su ce waɗannan su ne waɗanda suka yanki ƙarya suka danganta ga Ubangijinsu. Ubangiji ta'ala sai ya ce, ala ku saurara, la'natullahi, la'antar Allah ta tabbata ala adh-dhalimina, akan adh-dhalimai. To dan haka wannan aya tana tabbatar mana halaccin la'antar azzalimai a dunkule a jimlice, kace Allah ya la'anci azzalimai. Amma kana ganin wane yayi zalunci kace Allah ya la'anci ka, wannan haramu ne. Sai dai a dunkule kace azzalimai Allah ya la'anci su. Amma mutum yayi zalunci kace wane tunda yayi zalunci bari in la'ance shi, in tsine masa Allah ya tsine ma wane, wannan haramun ne kwata kwata, baya halatta. To haka malam yazo da aya ta biyu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul A'raf fa'adhana mu'adhdhinu bainahum alla anatullahi 'ala adh-dhalimi. Wanda ita ma wannan aya tana bayani bayan wato yan aljanna sun shiga aljanna za su kirayi yan wuta kamar yadda Allah ya faɗa wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum alla'natullahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Ubangiji ta'ala yace yan aljanna wato za su kirayi yan wuta bayan sun shiga aljanna sai su ce da yan wuta mu kam an gado wajadina ma wa'adana rabbuna haqqa tabbas mun samu abinda ubangijin mu ya mana alkawari gaskiya ne ya mana alkawari in muka gaskata manzanninsa muka karbi sakon da manzansa ya zo mana da shi muka bi abinda manzansa ya gitta mana na dokoki sau da kafa aljanna ita ce makomar mu to dan haka yau an wayi gari kiyama aljanna ta zamanto makomar mu ubangijin mu ya gaskata mana alkawarinsa. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin ku kun samu abinda ubangijin ku ya muku alkawari kun same shi gaskiya qalu na'am yan wuta sai su ce kwarai ku tabbas shi ya mana alkawari idan muka karyatar da manzanninsa ba mu karbi sakon da suka zo da shi cewa wuta ita ce makoma ga muku yau a cikin ta tsamo tsamo Allah ya kare mu. Ubangiji ta'ala yace fa adzana mu'adhdhinun bainahum sai wani mai sanarwa yayi sanarwa tsakankaninsu shine ma'ana wani mai shela sai yayi shela yace Allah anatullahi 'ala adh-dhalimi ku saurara jama'a tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai su wane ne sai yace alladhina yasudduna 'an sabilillahi sune waɗanda suke kange jama'a gabarin tafarkin Allah suke kokarin kange jama'a game da musulunci wa yabguna ha'i waja kuma a kullun suna kokarin nema ma hanya ta Allah karkata iya kawai wanda suke fama su daudada ma jama'a fuskar musulunci dan ma wanda yake nihin musulunci ya kyamaci musulunci. Ubangiji ta'ala yace wa hum bil akhirati kafirun kuma su game da yini na karshe alkiyama masu kafircewa ne basu yadda ba da ita. Don haka dai a takeice ita ma wannan aya tana tabbatar mana da halaccin la'antar ma'abuta saban Allah a dunkule zaka iya cewa masu kaza Allah ya la'anci su kamar yadda Allah ya la'anci azzalimai ana shine malam sai yake fada wa sabata fi sahihi ya tabbata a cikin hadisi ingantacce ko kuma fi sahihi a cikin sahihul bukhari idan ka ji malamai sun ce wa fi sahihi to ɗayan bi ne imma wafis sahihi ay wafil hadisi sahihi a cikin hadisi ingantacce tare da cewa wasu daga cikin malamai suka ce wafis sahihi suna nihi cewa a cikin sahihul bukhari to hadisin dai yana cikin sahihul bukhari kuma yana cikin sahihul muslim hadisi ne tabbatacce shine yace wafis sahihi yazo a cikin hadisi inga ya tabbata a cikin wato sahihul bukhari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وزعل الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى الله يالا أنتي واتو الواصلة مچند تكي كاراما وتغاش والمستوصلة لإتود تنيما أكارامتا كمر يدى سبب حديثين akwai wata mata daga cikin mutanen Madina ta aurar da diyarta ana shirin kai amarya gidan ango to diyar wani lokaci ta yi rashin lafiya a sababin wannan rashin lafiya kansa ya guguye duk gashin ya zube ta kanasse ta taso ita uwar amaryar ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi iyata na aurar da ita kuma gaya amarya ce za a kai ta gidan ango amma fa kai ba gashi tace ya rasulullahi zan iya ƙara mata gashi manzon Allah sai ya ce da ita la'anallahu alwasilata walmustawsila, Allah ya la'anci macen da take ƙara ma wata gashi da ita almustawsila wanda ta nema a ƙara mata. Wannan jumla in ma ta zamanto jumla ce khabariya bi ma'ana insha'iyya, ma'ana an gane ta zamanto jumla khabariya ko ta zamanto jumla insha'iyya. In mun dauke ta a jumla khabariya, ma'ana labari ne tuntuni manzon Allah yake ba mu, ma'ana tuntuni Allah ya la'anci ya tsine ma matar da take ƙara ma wata gashi da ita wadda ta nema a ƙara mata, manzon Allah yana ba mu labarin cewa tuntuni Allah ya la'anci su. Ko kuma mu dauke ta akan jumla insha'iyya, addu'a ce manzon Allah yake, kamar yana cewa Allah ya la'anci macen da take ƙara ma wata gashi da ita wadda ta nema a ƙara mata. To don haka da ƙarin gashi haramun ne, haramun ne, tare da cewa kamar yadda wasu malamai, malaman Shafi'iyya, sun yi bayani ɗaya bayan ɗaya suka ce in gashi ne na ɗan adam za a ƙara ma wata, to wannan babu saɓani game da haramci. In ba gashi bane na ɗan adam, to wannan shine wasu suka ɗan samu kai kawo, amma a magana mafi rinjaye kwata-kwata ƙarin gashi haramun. Inda a ce ƙarin gashi na halatta, wannan dai amarya ce, kuma gidan ango za a kai ta. Ita ku amarya in za a kai ta gidan ango, kwalliyar da ake mata kamar adan da ake cewa na ƙure a daka, duk wani abu wanda yake na ado sai an yi ƙoƙari an yi mata don ta ƙayatar da mai gida. To amma gaye kai ba gashi a nan, inda a ce uzuri ne na cewa in mace ba ta da gashi cewa ta ƙara wannan gashi, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini. To don haka haramun ne. Wasu sai ka ji suna faɗa, wai su mata, wai sai ka ji wai a ai mai gidana na tambaye shi, shi ya bani izinin insha. Mai gidanki ya isa ya halitta miki abinda Allah ya haramta? Abu ne wanda Allah ya haramta shi. Kuma wannan haramci ma Abdullahi dan Mas'ud cha yi haramcin yana cikin Al-Qur'ani. Kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud wata mata tazo sai yake faɗa mata cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci macen da take ƙara ma wata gashi, ma'ana makitsiyar da ita wadda ta nema a ƙara mata, yace kuma a cikin Al-Qur'ani Allah ya haramta. Ita ko wannan mata makarantiya ce, taje ta kama Al-Qur'ani tun daga Fatiha har izuwa Nas, cewa daga Baqara zuwa Nasi kuskure ne. Baqara ba ita bace ba farkon sura ta Al-Qur'ani, Fatiha ita ce farkon sura, sai dai ka ce daga Fatiha zuwa Nasi. Ta zo gun Abdullahi dan Mas'ud ta ce masa, abinda ka faɗa fa na karanta Al-Qur'ani tun daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa ban gani ba. Yace a koma dai ki sake karantawa. Taje hallo ta sake karantawa ta dawo, tace ban gani ba. Yace baki wuce da fadar Allah subhanahu wata'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ubangiji ta'ala yace duk abinda manzon Allah ya baku ku karba, abinda ya hane ku ku hanu. Tace tabbas ku na wuce da wannan. Yace to ai shine dalilin. Dan haka Abdullahi dan Mas'ud idan ya karanta wannan hadisi sai ya ce me zai sa bazan la'anci wanda Allah ya la'ance shi ba. To don haka haramun ne mace mumina ta ƙara ma wata gashi, ko da sana'ar ki shine kitso. Idan wata ta zo da sunan cewa ki dasa mata mesh a kai, to haramun ne, sai ki faɗa mata. To a farko nasiha ma za ki mata ki ja hankalinta, an gane ko, ki ja hankalinta ki nuna mata kuma cewa ke wannan ba sana'ar ki bane, domin saba ma Allah ne. Allah ya haramta mana taimakekeniya a kan ɗaukar zunubi da ƙetare iyaka. Duk abin da ka san in ka yi akwai taimakawa a kan saɓa ma Allah haramu ne. Shin a nan ita makitsiya gashin a kanta ne yake ko ba a kanta? ba akan ta ba yake ita kawai ta sa mata ne za ta yi to amma da yake ta taimaka mata ne akan daukan zinubi da ketare iyaka dan haka ita ma ta shiga karkashin wannan la'anta dan haka a matsayin ka na musulmi ka tsaya kai nazari duk abinda ka san in ka ta in kai akwai taimakawa akan daukan zinubi da ketare iyaka to haramu ne dan haka shine anan sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma makitsiyar manzon Allah ya la'ance ta domin ta taimaka ne akan daukan zinubi da ita wadda ta nema a dasa mata to wannan hadisi yana fa'idantar da mu a dunkule ma abuta saban Allah zaka iya la'anta su Allah ya la'anci masu kaza kaga anan mace in ta sanya mishi akai ko kuma tana kitsa ma wata ba zaka ce ba wance Allah ya la'ance ki ko wanda ta labta mashi akai ka ce Allah ya la'ance ki a sai dai ka ce Allah ya la'anci mata masu sanya mashi Allah ya la'anci mata masu dada ma wasu gashi a kansu a dunkule wannan zaka iya fada kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su sannan hadisi na gaba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa la'anallahu akilar riba wato Allah ya la'anci wato mai cin riba idan aka ce akilur riba shine wanda yake karba an gane ku idan aka ce mukilur riba shi kuma wanda yake bayarwa wanda a game da riba mutum biyar Allah ya la'anta ya tsine musu albarka mutum biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci su shine yace la'anallahu akilar riba sai yace wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu manzon Allah yace Allah ya la'anci mai cin riba ma'ana wanda yake karbar bashi da ruwa Allah ya la'ance shi na hurku inda shi wanda yake bayarwa zai rasa wanda zai je ya karba ai dole zai daina zai inda a ce mutane ba za su ringa zuwa suna karba ai dole bankuna rufewa za su yi su nemo ta sana'a ta daban to shine anan a farko manzon Allah ya gabatar da shi akilar riba wanda yake karba wani yakan iya cewa to ai ni da na karbi wannan bashi ba abinci ba na saya na ci motar hawa na saya ko kuma gida na gina ko kuma wani abu na yi can daban ko ma mai kai wannan shi ci an ambace shi saboda shi ne galibi sai in ciki ya koshi sannan tunanin dan adam yake komawa kan wani abu sawa'an motar hawa ka saya ko gida ka gina ko tufafi ka saya ko abinci ka saya ka ci to wannan hadisi ya hauka mutum waliyazu billahi wa mukilahu da shi wanda yake bada bashi da ruwa ubangiji ta'ala ya la'ance shi na uku da na hudu manzon Allah sai ya ce wa shahidaihi da masu shaida an gane ko wanda zai yi shaida saboda daman shi daukan bashi abin da ya zo a shir'ance a samu shaidu guda biyu wasu ta shahidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to da masu shaidar na biyar in manzon Allah ya ce wa katibahu da mai rubutawa cewa wane ya dau bashi kaza abun wane alhali kuma bashi ne da ruwa to anan Allah ya la'anci masu cin riba wanda zamu iske babi na musamman riba laifi ne wanda yake mai girma kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah ya ce ita riba kofa 70 ce ta laifi mafi sauki mutum ya sadu da mahaifiyarsa a gaban jama'a waliyazu billahi a cikin laifi 70 kin koma baya karshe mutum ya sadu da mahaifiyarsa a gaban jama'a wanda kuma shi mai cin riba Allah ya faɗa mana tamkar mutumin da ya dauki makami ne zai yaƙi ubangijinsa fa in lam taf'alu fa azanu bi harbin minallahi wa rasuli Allah yace in har ba ku tuba ba kuka dena mu'amala da riba to ku san da cewa yaki ne tsakaninku da ubangijinku ma'ana wutar yaki ce ta huru tsakaninku da Allah kamar ka dauki makami ne ka ce zaka yaki ubangijinka subhanahu wa ta'ala kuma alamar wanda yake cin riba idan ya mutu bai tuba ba a ranar kiyama zai tashi yana mai burin jaki shine kulfadiya wal iyazu billahi allazina ya'kuluna ar-riba la yaquna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba a ranar kiyama mutun zai tashi yana falfadiya irin yadda cutar da ake kiranta burin jaki wal iyazu billahi haka mai cin riba zai tashi idan bai tuba ba kuma tare da cewa dukiya ce wadda take guba matukar mutun zai hada ta da kayan shi to wal iyazu billahi to ya hada ta da bala'i ya hada dukiyar shi ta halaka da bala'i da musiba domin dukiya ce wadda Allah ya zari albarka a cikin ta Allah ya zari albarka a cikin ta ko kaga tana tafiya to wannan ta lalace ta ubangiji ta lalace ta ubangiji wani daga cikin magabata yake cewa mun gwada mun jarraba mun gani da idanmu dukiya haramtacciya dukiya ta haram ko ta jima ba ta wuce shekara 40 wal iyazu billahi Allah ya hana ka ka amfani da wannan dukiya balantana ka amfanar da wani dan haka arziki a hannun Allah yake kuma ba yawan dukiya ba ake nema a albarka ka wadatu da abinda Allah subhanahu wata'ala ya kasa ya baka ko mun ka dauke shi kaga bayin Allah musamman waɗanda suke ɗan bariki ma'aikata yadda bankuna sun rike makogoran wal iyazu billahi kaga mutun yana rayuwa in ya dau albashi dan abinda aka bashi kafin lekens shikenan har da wani bashi yake nema wallahi wani dan uwa yake ce min akwai ma'aikacin da sun je abinda aka bashi albashin shi gaba ɗaya jikka shi da darabe kuma har da wani bashin zai ci har ya kai ma wata bankin in ta lauce ka wata banki sai ta sayi bashin ka koma wajenta ita ma ta ƙara lauta maka aiki ne na Yahudawa su ne suke wato murar jama'a shi yasa shi musulunci ya haramta duk wani abu wanda yake na zalunci kana ta aiki kullun kana ta aiki kana wahala shikenan duk abin da ka samu wasu suna karbewa su kake ma nema to dan haka shine anan dai a dunkule manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu akilar riba Allah ya la'anci wato shine mai karbar bashi da ruwa da shi wanda yake bayarwa da su masu shedar da shi mai rubutawar gaba ɗaya Allah ya la'ance su sai yace wa annahu la'anal musawwirina kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu suranta sura ta abu wanda yake mai rai dan adam ko wata dabba ko wani kwari an gane ko wanda zai zo ya mulmula da wata laka ko wani danko ko wani dawo ko wani suminti misali mutum ya zo ya yi sura ta abu wanda yake mai rai ko kuma wanda zai zo ya zana da wani launi ya yi design din abu wanda yake mai rai dukkansu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su abinda kadai wasu daga cikin malamai suke da sabani shine abinda ya shahi alfotografiya an gane ko hoto wanda yake na kyamara wasu malamai sun tafi akan cewa shi ma yana ciki wanda yana daga cikin su Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa da sauran malamai tare da cewa Ibn al-Uthaymeen Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa al-photographia ba ta ciki kamar yadda yayi bayani a cikin littafin sa Sharh Riyad as-Salihin to shine anan yace wa annahu la'ana al-musawwirina lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu suranta wato sura ta abu mai rai kenan dan adam ko wata dabba ko wata kwari in ma ya kasance kai sana'ar ka shine zane design to ka zana abu wanda yake ba shi da rai kamar yadda wani wanda sana'ar shi shine zana hutu Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace masa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada masu irin wannan zana hutu sune suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama za a kallafa musu cewa duk abin da suka zana na ran sai sun busa musu rai alhali ko ba za su iya ba yace to ai ni ba ni da wata sana'a in ba jisan ba sai yace in har ka na ce sai ka ci gaba da sana'a ta jisan zana hoto to ka zana abin da ba shi da rai ma kamar hoton wani dutse ko wasu itace ko wata korama to shi kanshi zana kamar itace da wasu duwatsu da wasu koramu wasu daga cikin malamai sun ce in dai halitta ce ta Allah abinda Allah ya halitta shi ma bai halaka amma wannan hadisi yana tabbatar da halaccin haka yin da ya san kin itace ko wata korama ko wasu wannan shi kuma daman abinda ya shahi halitta abinda dan adam yake kerawa wannan shi ba laifi kamar misali kai da san kin keke ko da san kin mota ko da san kin wani daki ko da san kin jirgin sama ko da san kin agogo da sauransu wannan duka ba laifi bane ba amma na kai da san kin abu wanda yake mai rai dan adam ko dabba ko kwari haramun ne wannan hadisi ya hauka mutun Allah ya kare mu dan haka malaman da suka tafi akan cewa hoto mai inuwa shine ya haramta wanda ba shi da inuwa halaka ne wannan sun bambanta ne ba tare da wani dalili ba wanda dukkan hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lafazi ne wanda yake gamamme in ka ware kace banda kaza sai ka zo da dalilin da ya bambanta tare da cewa akwai hadisi sahihi Aisha Allah ya kara mata yadda ta kafa kilishi mai hutuna a bangon ɗakin ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da ya dawo gida zai shiga ɗaki manzon Allah sai ya ga kilishi a kafe da zanen hutuna manzon Allah sai turs ya ja burki ya gama huska ya ki shiga daki Aisha Allah ya kara mata yadda ta fadi ta ringa tuba ga Allah tace ya rasulullahi menene laifi na menene manzon Allah ya ce ya Aisha masu irin wannan hoto sune suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama za a kallafa musu cewa su busa ma abinda suka zana na hutu rai manzon Allah ya ce alhali ko ba za su iya ba take yanki Aisha Allah ya kara mata yadda ta huzgo wannan kilishi ta yi kucin-kucin da shi aka cusa shi cikin wani buhu aka maida shi fulo wani matashin kai manzon Allah yake hawa a sa yake hawa yake zama to kaga wanda yace hoto mai inuwa shine ya haramta wanda ba shi da inuwa bai haramta ba sai ka gaya mana hoton da yake jikin kilishi inuwa yake to dan haka a takaice dai wannan hadisi shi ma dai malam ya zo da shi domin tabbatar mana cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu irin wannan laifi a dunkule sai yace kuma wa sabata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala la'ana Allahu man ghayyara manaral ardi ay hududaha manzon Allah yace Allah ya la'anci wato masu canza alama ta kasa sai yace ay hududaha iyaka ma'ana masu cin iyaka iyakar gona ko iyaka ta kare sai mutun ya tone barm sai ya kara matsowa ko kuma gona mutun kawai sai ya ringa tura iyaka yana kara fadada gonar shi yana kuntata gonar makwabcinsa yana cin iyaka to duk mai cin iyaka iyaka ta gona ko iyaka ta gida ko kuma ya kara matsowa ya ci titi an gane ku ga inda aka auna aka bashi amma sai ya matso ya ci titi to Allah ya la'anci masu wannan to wannan fa ana maganar fa wanda ya ci iyaka wanda zai ci iyaka ɗin in ma ya ci ho ba wani ci bane ba da yawa bai wuce mutum ya ci meter ɗaya ko ya ci meter biyu ko ya ci to ina ga wanda ya cinye hili gaba ɗaya ina ga wanda ya cinye gonar jama'a wanda har wani zai zo ya nemi shaidu na ƙarya har ma a rantsar da shi wai cewa gonar shi ce kuma alhali ba tashi bace ba wai shi wai ya mutu ya bar ma ƴaƴansa gado haka suke a kauye ka ara ma mutun gona kuma an san gonan nan ba tashi bace ba ara mashi aka yi ko kuma ara ma kakan shi aka yi sai a nemi shi duk waɗanda suke na ƙarya a zo a biya su kuma in ma rantsuwa ce ya zo ya yi rantsuwa shi dai me yake so wai ya ci wannan gona to ko ka yi rantsuwa an baka wannan gona ka tabbata cewa sai ka yi amanta a ranar kiyama kuma kar mu manta bayani ya gabata duk wanda ya ci iyaka daidai da ɗani ɗaya ta ƙasa gona ko kare ko wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ranar kiyama za a kallafa masa tona iya adadin abin da ya ci tun daga doren ƙasa zai ringa tonawa sai ya tono har izuwa ƙarƙashin ƙasan bakwai a yinin da babu fantarya babu diga babu barmil magini da hannunka za ka ringa tonawa wani iyazu billahi sai ka burciko ƙasar har izuwa ƙarƙashin ƙasa ta bakwai kuma gaba ɗaya wannan ƙasa da ka tono za a labta maka ita a wuya za ka ɗauko ta ka zo filin alkiyama in ka zo filin alkiyama ba sauke maka ba za a yi a'a za ka ci gaba da tsayawa da ita kana jabar wannan nauyi yinin da ya kai gwargwadon shekara 50 wala iyazu billahi wannan fa wanda ya ci ɗani ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ya ce duk wanda ya yi zalunci ya ci iyaka daidai da ɗani ɗaya manzon Allah ya ce za a rataya masa nauyin ƙasan bakwai wato a ranar kiyama to ina ga wanda ya ci karikan jama'a wannan fa ana maganar ɗani ɗaya wani ya cinye karin jama'a wani ya ci kare ɗaya wani ya ci biyu wasu karikan ma ba sa lissafuwa to kaga kasancewar wannan hadisi yana nuna za mu iske shi ma babi ne na musamman amma a dunkule dai a nan ba laifi ba ne ba kana iya cewa masu cin karika akan zalunci Allah ya la'ance su amma ka ayyana masu cin iyaka Allah ya la'ance su misali duk wasu masu cin iyaka ka ce Allah ya la'anci masu cin iyaka to wannan yana halatta amma ka ayyana mutum Allah ya la'anciwa ne wannan haramun ne baya halatta koda ka tabbata ya aikata laifin sannan sai yake cewa wa annahu qala la'ana Allahu sariqa yasriqul bayda wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa la'ana Allahu sariqa yasriqul bayda Allah ya la'anci barawo barawon da yake satar kwai a yanke masa hannu Allah ya la'anci barawon da ke satar igiya a yanke masa hannu shi lafazin albayba a nan wasu malamai sun tafi akan cewa abinda ake nihi shine kwalkwali ma'ana hular kwano wanda mayaki yake sawa a kai an gane ko hular kwano saboda ita hular kwano tana kai kimar abinda ake yanke ma barawo hannu domin abinda ya isa a yanke ma barawo hannu shine rubu'u dinar kuɗi ne ya sata ko kaya ne ya sata in dai ya kai rubu'in dinari to za a yanke masa hannu shi ko dinari a yanzu jikka 70 ne da biyu da dala 50 kenan akalla in ka raba wannan jikka 72 da dala 50 kenan shine sai ka kasa kashi hudu kashi ɗaya daga cikin hudun nan abinda barawo ya sata in dai ya kai wannan gwalgwado to a shar'ance yanke masa hannu za a yi za a yanke masa tafin hannu kenan ya kai nawa misali jika 17 ko 18 to jika 18 in dai abin da ya sata kuma sharda na sata sun cika to wannan dole za a yanke masa hannu to kaga kwai ko ai bai kai ba ina kwai ko kwanji muna yi jika 18 to shi yasa wasu malamai suka ce albayba a nan kwalkwali ake nihi hular kwano da aka ce da ya ce kuma Allah ya la'anci barawon da ya saci igiya aka yanke masa hannu igiya a nan suka ce irin igiya ta ɗaure jirgin ruwa domin jirgi in ya zo gabar teku ba haka ba ake barin shi igiya ake janyowa a daure wata murgegiyar igiya to amma dai tare da cewa malamai suka ce shi ma'anar hadisin kwai manzon Allah yake ne amma ba dan kwai ba ya kai kimar a yanke ma barawo hannu ma'ana ita sata mumunar dabi'a ce da kadan kadan mutun yake sabawa wanda yake dauke dauke abubuwan da basu taka kara suka karya shine zai kai shi ya dauki abin da zai kai a yanke masa hannu me satar kwai wata rana zai saci kaza in yana satar kaza wata rana dabobi zai ringa sata zai saci abin da zai kai a yanke masa hannu to shine suka ce ma'anar abin da hadisin yake ne la'ana Allahu sariqa yasriqul bayda Allah ya la'anci barawon da ke satar kwai wanda wannan sata ta kwai za ta kai shi ya saci abin da ya kai a yanke masa hannu to kaga wannan kana iya cewa Allah ya la'anci barayi Allah ya tsine ma barayi amma barawo koda yayi sata kace Allah ya tsine mishi ka ayyana shi wannan haramu ne baya halatta sai dai a dunkule kenan masu sata a la'ance su sai ya ce wa annahu qala la'ana Allahu man la'ana walidayhi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa Allah ya la'anci duk wanda ya la'anci mahaifinsa ma'ana mutumin da yace Allah ya la'anci mahaifinsa ko Allah ya la'anci mahaifiyarsa wanda kar mu manta bayani ya gabata la'anta shine kamar yadda ake faɗa Allah ya tsine ma wani to duk mutumin da ya la'anci mahaifinsa ko ya la'anci mahaifiyarsa to shi ma Allah ya la'anci shi ko kuma wanda zai zamanto sababin janyo ma mahaifin shi la'anta kamar yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi sahabbai abin ya daure musu kai ya girmama suka ce ya rasulullahi ayala anur rajul walidayhi yanzu mutun duk hankalin da Allah ya masa a samu mutumin da zai la'anci mahaifansa manzon Allah sai ya ce kwarai yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu mutun ya zagi uban wani shi ma ya zagi nashi ya zagi uwar wani shi ma ya zagi tashi kaga anan idan ka tsine ma mahaifin wani shi ma naka zai tsine ma in ka tsine ma mahaifiyar wani shi ma taka zai tsine ma da kai da shi gaba ɗaya kun shiga ƙarƙashin la'anta ta Ubangiji domin kai ka janyo ma mahaifanka la'anta shi ma ya janyo ma mahaifin shi la'anta dan haka a kiyaye naka faɗa ko shi ya faɗa an gane ko nan mutun ya la'anci mahaifin shi kai tsaye haka kuma wannan kar ku yi mamaki kamar yadda su sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi mamaki yanzu yaya za a yi mutun ya la'anci mahaifinsa wanda bayani ya gabata wani dan uwa yake faɗa mun cewa yaro ne fa ya ba mahaifin shi kashi ya tara masa gajiya sun rike shi a hannu an gane ko wani soji ne yace ya kira yin yake cewa abinda suke so su ji menene ya dace a yi masa na hukuncin Allah suna iya kai shi yanzu dai sun kai shi sun rike shi shi yaran matashi ne to shi ne dai tunda laifi ne ya yi abinda ya kamata na farko a ja hankalinsa a yi masa nasiha a ja ya suka ce ya tuba ya yi nadama a kan wannan abu da ya yi to kaga anan mawai ba ma maganar zagi kashi ne fa ya ba mahaifinsa kuma da hankalin shi da komai ba wata taɓuwar hankali ba ce ya samu to don haka anan na mutum ya tsine ma mahaifansa ko kuma ya zamanto sababin wato tsinuwa ga mahaifansa to wannan haramun ne kuma mutum yana ƙarƙashin wannan la'anta don haka anan kenan a dunkule za ka iya cewa Allah ya la'anci masu la'antar mahaifansu sannan hadisi na gaba shine sannan malam sai yake faɗa wala anallahu man zabaha li ghayrillahi Allah ya la'anci duk wanda ya ma wani Allah yanka yanka ibada ne ba a yin ba a ma kowa yanka in banda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ubangiji ta'ala yace ka fada kul inna salati lalle sallata wa nusuki da yanke yanke na an gane ko kamar wata hadaya kamar wata layya kamar duka da yanka sai yake cewa wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin gaba ɗaya na Allah ne ubangijin halittu la sharika lahu bashi da abokin tarayya kamar yadda ba za ka ma wani salla ba to haka yanka ba amma kowa in banda Allah subhanahu wataala yanka ibada ne kuma haka ya fada fa salli li rabbika wanhar to dan haka duk wanda za a yi masa yanka domin a matsayin ibada da ni girmamawa da neman kusaci to wannan duk wanda ya ma wani ba Allah yanka ba ya zama shirki amma in kama wani yanka domin karramawa kai bako ne sai ka ka da dabba ka yanka domin ka shirya masa abinci domin karrama shi wannan kuma halaka ne balma haka aka so domin yana daga cikin karrama bako manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu amma kai yanka domin girmamawa neman kusaci kamar yadda wasu suke ma wato shaydanu yanka masu ma aljani yanka ko masu ma wasu waliyai yanka ko kuma ba su ma shugabanni yanka shugaba sai yazo sai ayi yanka a gaban shi wa wannan yanka nunawa ne cewa an girmama shi ba an yanka bane domin ayi masa abinci yace a dan a samu kusaci kamar yadda suke to wannan shirka ne da Ubangiji subhanahu wataala amma misali yanzu kai ka kwana biyu baka ci nama ba kana da dabbobi sai ka ka da dabba ka yanka wani yace dabba ka yanka kai kace a kaina na yanka ma me kake ni ka yanka ma kanka dan ka ci nama wannan ba laifi bane halaka ne amma ka yanka dabba domin girmamawa domin neman kusaci to wannan ibada ce wanda ba wanda ya cancance ta in ba Ubangiji subhanahu wataala dan haka Allah ya la'anci duk wanda ya ma wani ba Allah ba yanka duk wanda ya ma wani Allah yanka ya zama mushriki in dai yanka ne domin girmamawa domin kusaci to wannan shirka ne amma in domin karramawa ne misali kai bako kai masa yanka ka shirya masa abinci na azo a gani to kuma wannan sunna ce mustahabba sai yace wa annahu qala manzon Allah ya fada man ahadasa fiha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada game da birnin Madina kamar yadda hadisin yake farkon sa manzon Allah yake cewa al madinatu haramun ma baina ayrin ila thawrin man ahadasa fiha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan aw kama qala manzon Allah yace ita birnin Madina tun daga dutsen da ake kiran shi thawr izuwa wani dutse da ake kiran shi ayyin manzo Allah yace gaba ɗaya harami ne na Allah sai yace man ahadasa fiha hadasan duk wanda ya farar da wani mummunan al'amari a cikin birnin Madina lafazin alhadas anan yana daukan ma'ana biyu mutumin da yazo ya kirkira bid'a a cikin birnin Madina an gane ko ya kishiyanci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hadisi ya haukan shi yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kullu muhdathatin bid'a to duk wanda ya farar da bid'a a birnin Madina Allah ya la'ance shi saboda birni da sunna mabubbugar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ka zo ka kirkira bid'a a birnin Madina ka zama kishiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta biyu ta hidasul hadas a birnin Madina shine mutun ya haddasa wata fitina sawa'an fitinar da za ta kai zubar da jinin jama'a ko kuma fitinar da za ta haddasa gaba da kiyayya tsakankanin jama'a to wannan hadisi ya haukan shi shine yace man ahadasa fiha hadasan duk wanda ya farar da wata bid'a a birnin Madina ko ya farar da wata fitina ta kai ga zubar da jini ko kuma gaba da kiyayya tsakankanin jama'a aw awa muhdisan ko ya tarar da dan bid'a ya bashi mafaka ya mara masa baya wasu suna bid'a a birnin Madina ka zo ka basu goyen baya ka ba su mafaka kana taimaka musu ko kuma wani fitinanne wani dan ta'adda ka zo ka bashi mafaka kana goya masa baya manzon Allah yace fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata akan sa cikon hadisi manzon Allah yace aikin shi na farilla ko na nafila Allah ba zai karba ba sai yace wa annahu qala allahumma la'an ri'lan kina wannan hadisi yana nuna mana kana iya la'antar masu saban Allah a dunkulai kana iya cewa Allah ya la'anci yan bid'a amma ka ayyana mutum ka tabbata bid'a yake ka ayyana shi ka la'ance shi wannan haramu ne baya halatta sai yace wa annahu qala allahumma la'an ri'lan wa zakwana wa usayya asawallahu wa rasula manzo Allah yace Allah ya la'anci kabila ta ri'l Allah ya la'anci banu zakwan Allah ya la'anci usayya gaba ɗayan su yace waɗannan sun saba ma Allah sun saba ma manzansa su ne waɗanda suka yi ta'addanci ga wasu makaranta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura na sahabban shi gaba ɗaya suka kashe su to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa tsine musu albarka ya ringa musu wannan addu'a ya ringa la'antar kabilun waɗannan su ne banu ri'il kabila ta ri'il da kabila ta zakwan da kabila ta usayya wannan usayya sai yace wa hadhihi qaba'il wa hadhihi thalasu qaba'il min al-arab wadannan kabilu ne uku na larabawa manzon Allah ya la'ance su sai dai anan la'antar da manzon Allah yake ma wadannan kabilu masu laifi daga cikin su sune la'antar za ta shafa kadai wanda ba su da laifi wannan ba sa ciki domin Allah ya faɗa wala tazibu waziratun wizra ukhra wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban ba a kama wani da laifin wani anan kenan la'antar da yake ma waɗannan kabilu uku kenan masu laifi ne daga cikin su shine sai yace wa annahu qala la'ana Allahu al-yahuda ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa Allah ya la'anci yahudawa domin sun maida kabarin kabarin annabawansu masallatai sun maida kabarin annabawansu masallatai sai yace wa annahu la'ana al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa'i wal-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci maza masu kwaikwayon mata masu kamanta kansu da mata haka nan mata waɗanda suke masu kwaikwayon maza masu kamanta kansu da maza su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci su malam yace dukkan waɗannan lafuzza wato suna cikin wato shine hadisi ingantacce ba abu hafi sahihai al-bukhari wa muslim wasa da san suna cikin Bukhari da Muslim wa ba'du hafi ahadihima wasu hadisan kuma suna cikin ɗaya daga cikin waɗannan littattafai malai yace wa inna ma qasadtu liktisara bil isharati ilayhima nayi nihin takaitawa ne kawai nayi nuni zuwa ga hadisan da sannu zan ambaci mafi yawan hadisan kenan a cikin babukan su a wannan littafi in Allah ya so kenan bayani game da waɗannan hadisai guda biyu insha Allah zai zo a darasi na gaba nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk